Operation Sharan Daji a jihar Zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan July har zuwa wannan watan, a ciki yanda matsaloli suka haddabi jihar Zamfara a can da kuma halin da ake ciki yanzu. A can da dai kowa ya san irin abubuwan da suka faru, yan bindiga daɗi suke ta haddaban mutane masu shatar shanu, masu kashe mutane da kuma satan mutane domin neman kuɗin fansa. So tunda muka kai sojoji a wannan wurin, an samu nasarori ƙwarin gaske.
Kakakin runduna ta ɗaya na sojojin Najeriya kenan da ke yakin kawar da yan bindigar jihar Zamfara, wato Operation Sharan Daji, Kanar Muhammad Dole. Shi ma kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commander Ibikunle Daramola, ya shaida min cewa ko a jiyajiyan nan jiragen yakin su sun karkashe yan bindiga da dama a bayan ruwa da dajin Rugu a gabashin jihar ta Zamfara. Brigadier General Maharazu Tsiga na sa ido kan wannan fafatawa da dakarun ke yi a wannan shiya.
A cikin operations din nan da ake yi ainihin na Zamfara, wanda sojoji suke na sama da na ƙasa, ina tabbatar maka da cewa babban nasara ce ake samu.
Ni dai zirga-zirgar ababen hawa a wannan yankuna, musamman tsakanin Katsina da Zamfara ko Zamfara da Katsina, ya fara komawa daidai.
A halin yanzu ina tashar mota ta Katsina, na bangaren inda ake loji daga Katsina zuwa Guso.
Sunana Alai Jamilu Sha'aibu, chairman na MERTW Central Motor Park Katsina. Magana da muke yanzu dai hanya sai mu ce muna ma Allah godiya. Hanya direbobinmu suna yin lodi daga Katsina kuma suna shiga Zamfara a kullun rana ta Allah lami lafiya, ba tare da sun samu matsalar tarewa akan hanya ba.
Ko akwai alaka tsakanin lafiyar hanya da kuma wannan aikace-aikace da sojoji suke yi a Zamfara?
Kwarai da gaske akwai alaka. Idan aka samu emergency report ma mu muna gani, zaka ga sun tashi ɗaya bayan ɗaya kusan gabaki ɗaya sun nufi jihar Zamfara nan. To tsakani da Allah, ga yadda wannan iftila'in ya taso da farko, ya taso bubu yadda ka san wuta, in ban da taimakon Allah da taimakon wannan sojoji, da to wannan al'amarin kila da ya shigo jihar Katsina, ya shigo Jibiya.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Katsina, Najeriya.